tashi mu farka arewa mu kare mutun jin na arewa
mu tashi mu farka arewa mu kare mutun jin arewa
tashi mu farka arewa mu kare mutun jin na arewa
mu tashi mu farka arewa mu kare mutun jin arewa
dama buwa ai ka karfa boyanki na mu mun san baiwa duka kai ta ayanki na mu
arewa
gani himo mi bila adadin yankin mu
arewa
ga al'umma da kai ya aladi na mu
arewa
karfa zuciyar mu kara aka ce wala karmu arewa
tashamu barka arewa mu kara mutun jin arewa
mu tashi mu farka mu tungu mu noma kasar mu
arewa
arewa da arziki na kasar noma cinikin mu
arewa
mu noma na auduga mu noma geda da alar mu
arewa
mu samu abun kadi mu raya dukkan sana'un mu
arewa
tashi mu aikatu da dukkan masakun mu na mu arewa
tashi mu farka arewa mu kare mutun jin arewa
akwai mu da yallai na noman kifayen mu
arewa
akwai mu da yallai na noman kaji na mu
arewa
ye noman salwa wale ke dukan cutar mu
arewa
ye noman dawa haji wa ake masarar mu
arewa
samu abinci da aikin kare kasar mu arewa
mu tashi mu farka arewa mu kare mutun jin arewa
kara mutunci da al'adu na garin mu
arewa
mu dauka kamar tabar sarako dake mulkar mu
arewa
mu girmama shugaba dake mulkin yankin mu
arewa
da sun adalci mu bi su sahu da kafar mu
arewa
ka mu ka kare arewa da mai kishin
mu tashi mu farka arewa mu kare mutun jin arewa
Allah da yayi mu yayi mu daban akalar mu
arewa
yayi mu daban ban idan aka ji harshe na mu
arewa
yayi mu aji aji kama har adina mu
arewa
ya kaddara mu sama guda a kasar haifar mu
arewa
sauni garin mu mu tashi mu kare kasar mu arewa
mu tashi mu farka arewa mu kare mutun jin arewa
idan rabaran kake ka tashi a yanki na mu
arewa
ko alaran ma ka zama a arewa garin mu
arewa
ko kauna ta Allah mu bara hada kan mabiyan mu
arewa
mu tabbata Allah a fashi ya hade jinsin mu
arewa
mu kasa daya mu zama kishin lardin mu arewa
mu tashi mu farka arewa mu kare mutun jin arewa
mu zama da kan mu tattala arzurkan mu
arewa
mu zama da kan mu dabbaka ilmi na mu
arewa
mu zama da kan mu mu kauda bara a cikin mu
arewa
mu ka kara mutuncin kasar mu da yanki namu girmama kanmu da shuma gabanni namu arewa
tashin mu barka arewa mu kara mutuncin arewa
sarki na musulmi yana a goyon bayan mu
arewa
yace hada kanmu ya karfa fanki na mu
arewa
sarki na kanawa yana nuni a gare mu
arewa
yace da ku da hawa arewa dukan su kasar mu
arewa
sarki katinawa yace mu kiyaye kanmu
arewa
musa da zumunci tsakanin kabilu na mu
arewa
sarkin mu na daura yace mu tsare haƙƙin mu
arewa
haƙi na makwabta abokan harkokin mu
arewa
sarkin mu na zazzau yace ku mu tallafa kan mu
arewa
mu san aikin yi tsaye a dogaro kan mu
arewa
sarkin mu na barno yana addu'a a gare mu
arewa
neman na sauki arewa garin ka akan mu
arewa
neman na sauki arewa gari da kasar mu
arewa
sarkin mu na bauchi yana ta tuni a gare mu
arewa
ranar tsayuwa a musan da su al'agare mu
arewa
sarkin mu na gombe yana alakar garin mu
arewa
kara kasar mu ya kara arewa garin mu
arewa
sarkin mu na yola da iske yana yin sau mu
arewa
yana ta wahabu kakara zubi na diyan
arewa
sarkin mu na naija da kyafu cikin zikirin mu
arewa
sona azaka ruhu cikin sujada da tiki mu
arewa
sarkin yin kyafi da zuru arewa garin mu
arewa
kiyamun laili suke don akara garin mu
arewa
sarkin mu na zamfara da dutsa suna tausar mu
arewa
mu kai kukan mu gurin mai ceto na mu
arewa
malaman addini iya suna sujada da siyamu
arewa
suna ta du'a'i ya Allah ya kara garin mu
arewa
ka kara garin mu Allah ka kara kasar mu
arewa
tashi mu farka arewa mu kara mutuncin 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 arewa